initiative is for the Nigerian Army to train about 3,000 personnel initially of the police and civil defense corps.
Babban hafsan hafsoshin sojojin kasa na Nigeria kenan, Lieutenant General Tukur Buratai ke jawabi a wurin taron da yayi da daukacin manyan komandojin sojin Nigeria a nan Abuja. General Tukur Buratai ya tabo irin rawar da sojin Nigeria ke takawa a wajen samar da tsaro a cikin gida.
To complement the efforts of the Nigerian Army.
Don marawa kokarin sojin Nigeria, gwamnatin tarayya ta kaddamar da wani shirin tsaro mai take Bama Initiative. A cikin wannan tsari, sojojin Najeriya za su horar da wasu saratan ƴan sanda da jami'an tsaron farin kaya kimanin su 3,000 a kashin farko, waɗanda daga bisani kuma za a rarraba su don samar da tsaro a ciki da wajen Bama.
Local government and its environment.
Ko me yasa Bama ke da muhimmanci wurin wannan horo? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Aliko Ibrahim Rashid Harun.
Idan ka duba Bama. Bama shine wani babban gari bayan cikin garin Maiduguri. It's a strategic location. Ba in the yan ta'adda za su operating ba sa amfani da kogi. Akwai hamada tsakanin Bama da Fulka. Bama ma yana nan kusa da dakin sambishin. Shi yasa na kawo maka misali Mandara Mountain. In ka duba Mandara Mountain ta soma tun daga Fulka har ta wuce ta je Madagali, har ta je wajen Mincika, har ta fita wajen Kacan Cameroon. So duk wani facilities da Nigerian Army suke nema bayan wato wurin da ake kira Goga Mago kenan, inda ake training din sojoji, wato kananan hafsoshin sojoji a Jos. Duk wani tutorial da ya kamata a yi training din wasu jami'an tsaro akan counter terrorism, Bama yana da shi.
Taron wanda daukacin manyan komandoji da hafsoshin sojin Najeriya baki daya suka yarce shi, ya tattauna sosai kan irin rawar da mayakan suka taka a baya da kuma wanda suke shirin tunkara nan gaba. Daga bisani, kakakin sojin Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya min karin bayani.
Kaman da shugaban sojojin Najeriya na kasa Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai ya shaida muku shi aikin soja ya ta'allaka ne kan horarwa, dan haka a kowane lokaci ana horar da sojoji saboda idan buƙatar aiki ta taso sun san abin da za su yi ba tare da bata lokaci ba. Akan sami lokaci da su sojojin sukan hita a wanda a turance muke cewa field training exercise, yanda za su san yanda za su yi kuma san su kware wajen fuskar makaman aiki. Shi yasa kake ganin da ya zama shugaban sojojin ƙasa na Najeriya yake tabbatar da cewar ko da wani lokaci ana horar da sojoji.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.